Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakin kashin kai da tsohon tsageren Niger Delta Asari Dokube ya dauka na ayyana kansa sabon shugaban kungiyar ƴan awaren diaspora
my leader is Nnamdi Kanu and I will not be meeting with him I don't know Asari Dokube as a leader of IPOB I don't know
kira cewa ne sunana Obinna ni dan jihar Ebonyi ne mai goyon bayan kafa kasar Biafra a yankin kudu maso gabashin kasar bana goyon bayan Asari Dokube
da alamu kungiyar tallafi ta project leto so a jamhuriyar Niger ta cika alƙawarin tallafi ga mata na rage radadin annobar coronavirus
bare ma shi to wannan aiki da muke jajircewa da yan iyayen doka suke zuwa diga karci na suke sanarwa da wakili na tare da ni ba da kisa ji ba sai in kowa Allah ya sa kudi suka huto zai ba mu dala 100 jama'a suka ce mu ne sama da haka mai mu bada suka ce ban matsala bare ma da yaje janye aka haka
ko menene tasirin da koyarwa a harshen gida zai yi wajen raye ilimi
duka fasu da suka ci gaba din nan ka dauko suka gani daga ci gaban suka to kan ya dogara ga harshen uwa da suke amfani da shi yana daya daga cikin abin da yasa muka yi yunkuri sama da shekara 22 a nan Kano
muna da rahoton muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Jami'an Amurka da na Mexico sun masanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa a shirin tura miliyoyin allurar rigakafin coronavirus zuwa makwabciyar Amurka ta kudanci a daidai lokacin da ake ƙara samun hauhawar bakin haure da suke ratsuwa ta cikin Mexico akan hanyarsu ta zuwa Amurka. Dakatar da yaduwar annobar da ta addabi duniya yana ɗaya daga cikin manyan manufofin diplomasiyarmu. Wata manufarmu ta diplomasiya ita ce ƙoƙarin magance ƙalubalen da ke kan iyakar. Don haka bai kamata ya zama abin mamaki ba cewa waɗannan tattaunawar suna gudana kuma suna faruwa. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta amsa lokacin da aka tambaye ta dangane da alaƙa da ke tsakanin bayar da allurar rigakafin da kuma alƙawura daga Mexico don tsaurara kwararar bakin haure da suka doshi arewa. Akwai batutuwa biyu daban-daban yayin da muke neman inganta tsarin yin kaura da ingantaccen haɗin kai kan COVID-19 saboda amfanin ƙasashenmu biyu da kuma yankin, inji wata sanarwa daga Robert Bilisco, babban daraktan yankin na Arewacin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Mexico. Shugaban Amurka Joe Biden ya tura Sanata Chris Coons zuwa Habasha don ganawa da Prime Minister Abiy Ahmed da kuma isar da damuwar Biden kan rikicin jin kai a yankin Tigray inda dubban mutane suka mutu bayan fadan da aka yi. Washington ta kuma ce za ta bayar da kusan agajin dala miliyan 52 don magance rikicin jin kai a yankin, amma ta kuma yi kira da a kawo ƙarshen fada da kuma hukunta waɗanda suka keta haƙƙin ɗan adam. Sakataren harkokin wajen Amurka ya buƙaci sojojin Eritrea da su fice nan take, wanda ya kawo ƙarshen tura sojojin Habasha da gwamnatin Habasha ta yi a yankin Tigray da ƙara samun damar kai kayan agaji. Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yanayin jin kai zai ci gaba da munana muddin ba a warware shi ta siyasa ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan mutuwar shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli a ranar Laraba, hankali ya karkata kan wanda zai gaje shi, wanda yake kan layi a cewar kundin tsarin mulkin Tanzania shine mataimakin shugaban ƙasa. Hakan zai sa Samia Suluhu Hassan ta zama mace ta farko shugabar ƙasar da ke Afirka ta Gabas tun lokacin da ta sami 'yancin kai daga Burtaniya a ƙarshen 1961. Babu wata alama da ta nuna har jiya Alhamis cewa an rantsar da Hassan a matsayin shugabar ƙasa. Ya yi wuri a fara magana a kai bayan mun rasa shugabanmu. Wilson Masilingi, jakadan Tanzania Amurka, ya ce dawo BOA a wata hira ta wayar salula jiya Alhamis, muna cikin alhini yanzu ba za mu yi magana akan wanda zai gaje shi ba. Da ake tambayar sa ko wane yake jagorantar kasar, shi yake mataimakiyar shugabar kasar ce take jagorantar kasar narkon kwarya, kamar yadda kundin tsarin mulkin ya tanada wanda muke amfani da shi wajen jagorancin kasa. Idan jam'iyyar da take mulkin kasar chama Pinduzi CCM ta sanar da wani taro na musamman na babban kwamitin ta wanda ta shirya a ranar Asabar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Haji Alhamis shugaban Russia Vladimir Putin ya mayar da martani kan kalaman da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da ya bayyana shugaban Russia a matsayin mai kisan kai yana mai cewa ai mai hali shi ya san mai hali. Biden ya yi kalamin ne a lokacin wata hira da ya yi da mai gabatar da shirin talabijin na ABC News George Stephanopoulos a farkon wannan makon. Stephanopoulos ya tambayi shugaban ko yana ganin Putin mai kisa ne, inda Biden ya bada amsa eh haka nake gani. Da yake magana ta hanyar sadarwar intanet da manema labarai a Moscow, Putin ya jaddada cewa karin maganar da yake cewa mai hali shi ya san mai hali ya wuce wasan yara. Shugaban na Russia ya ce yana da zurfin ma'ana. Putin ya ce lokacin da mutane suke yanke wasu mutane hukunci suna nuna halayensu a kansu, ko da yaushe muna duba kanmu, ko da yaushe muna hasashen abin da yake da muhimmanci a kanmu, menene abin da muke so mu cimma a kan wasu mutane. Shugaban na Russia ya kuma kara da cewa idan ya gamu da Biden zai masa fatan samun ingantacciyar lafiya ba tare da burgewa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun yi wata ganawa jiya Alhamis a Anchorage na jihar Alaska. Ganawa ta farko ta haɗin gwiwa tsakanin jami'an ƙasar China da na Amurka tun watan Yunin da ya gabata. Gabanin taron, Blinken ya je Koriya ta Kudu, inda ya ce China tana da ra'ayi ɗaya na ganin Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirinta na mallakar makaman nukiliya. Blinken ya ce China tana da muhimmiyar rawar da za ta taka wajen aikin shawo kan Koriya ta Arewa ta biyu hanyar kawar da makaman nukiliya. Kusan dukkan dangantakar tattalin arzikin Koriya ta Arewa da kasuwancinta suna tare ne ko sun ratsa ta China, don haka tana da matuƙar tasiri. Ana sa ran kwanan nan gwamnatin shugaba Joe Biden za ta gabatar da manufofinta a hukumance kan Koriya ta Arewa, wanda Blinken ya ce zai hada da bayanai daga Koriya ta Kudu da Japan. Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin sun gana tare da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chi Won-young da na tsaron ƙasa Soo Wook a jiya Alhamis, yayin da ɓangarorin biyu suka kammala tattaunawa a Seoul, wanda suka fi mai da hankali kan barazanar tsaro da Koriya ta Arewa ke yi.
Na labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Tsohon kwamandan 'yan tsageren Niger Delta Asari Dokubo ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban kungiyar 'yan aware daga Najeriya ta Biafra. Batun raba Najeriya da yi don kafa Biafra musamman a yankin jihohin kudu maso gabar na kabilar Ibo ya faro ne daga marigayi Odumegu Ojukwu. Kasancewar Dokubo dan yankin kudu maso kudu ne ya samu caccaka ko martani daga mutan kudu maso gabar. Ga rahoton Lamido Abubakar.
My name is Aike. What I have to say here, yeah, Asar is not the man who is fighting for Biafra.
Wannan yana cewa ne sunana Aike. Abinda zan iya cewa shine gaskiya Asari Dokubo ba shine ya fara fafutukar kafa kasar Biafra ba a yankin mu na kabilar Ibo, wanda muka sani jagoran kungiyar ta IPOC shine Mr. Nnamdi Kanu, kuma zamu ci gaba da fafutukar kafa kasar Biafra mai cikakken inci. Shi kuwa wannan yace,
my name is Obinna, I'm from Ebonyi State. My leader is Nnamdi Kanu, and I will not permit me to deny him. I don't know Asari Dokubo as a leader of IPOB, I don't know.
Yana cewa ne sunana Obinna ni dan jihar Ebonyi ne, mai goyon bayan kafa kasar Biafra a yankin kudu maso gabashin kasar, bana goyon bayan Asari Dokubo a matsayin shugaban kungiyar ta IPOB. Shugaban kungiyar ta IPOB da muka sani shine Mr. Nnamdi Kanu, kuma zamu ci gaba da bada goyon baya domin fafutukar kafa kasar Biafra.
That one is a new story. I don't support anything like that because I know my leader.
Shi kuwa wannan yace,
my name is I Chief from Delta State. The issue of Asari to say he wants to be the leader or he wants to commission IPOB to become a representation of his own, I don't think it makes sense for now.
Yana cewa ne sunana Aiki yace batun ayyana Asari Dokubo da yayi a matsayin shugaban kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra, wannan ko kadan ba shi da tasiri a yanzu kuma a gani na san bai dace ba abinda muke nema a Najeriya shine neman sake sauya tsarin gudanarwa na kasar ta Najeriya baki daya ba wai fafutukar kafa kasar Biafra ba
because he has been discussing restructuring of Nigeria
shi kuwa wannan yace wannan yana cewa ne ni dan kabilar Ibo ne amma san ban san wani abu ba game da asari da kubu kuma bani da wani bayani game da shi to amma babban batu shine muna bukatar murungumi zaman lafiya ba wai kafa kasar Biafra ba shi kuwa wani dan yankin Niger Delta dake da suna Bari Bulu Afu yace
no right thinking Niger Delta we applaud Biafra we are not saying that Biafra or whatever person should not fight for their indigenous sake
yace a gaskiya babu wani dan yankin Niger Delta mai arzikin mai dake da tunanin kafa kasar Biafra a yanzu kuma hakan ba yana nufin ina cewa yan kungiyar ta Biafra ba sa iya kafa kasa mai cikakken iko a to amma dai abinda muke nema a sake sauya tsarin siyasar kasar ta Najeriya
but we are looking at the sociocultural or the political underpinning
to dai kungiyar dake fafutukar kafa kasar Biafra wato IPOB dake karkashin jagorancin Mr. Nnamdi Kanu suke ci gaba da maida martani dangane da wannan batu na asari da kubu Mr. Chinasu Inwachuku wani dan kungiyar ta IPOB yace
my opinion is very simple. Asare Dokobo is a traitor. It's a deceiver.
Yana cewa ne ra'ayina mai sauki ne game da Asare Dokobo. Asare Dokobo dan ta'adda ne kuma mace amana. Gaskiya ba shine shugaban kungiyar dake fafutukar kafa kasar Biafra ba kuma ba shugaba bane a yankin na kabilar ta Ibo. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Kamar da Allah an gaishe da Lamido Abubakar a jamhuriyar Niger kuma kungiyar Project Philosocial wadatar talaka ta fara cika alƙawarin tallafi ga mata don rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haddasa na kuncin rayuwa daga Damagaram ga rahoton Tamar Abari
ɗan magana dai sun ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar iya ta yi kunya yanzu haka dai mata na ci gaba da karɓar kuɗaɗen da Project Philosocial wadatar talaka ta alƙawarta na tallafin coronavirus Salisu Arama shine wakilin mai unguwa ko kuma baruma na Jagindi a nan da Magaran ya ce komai yana tafiya daidai mata suna karɓar kuɗaɗen su
sunana Salisu an sani na da Arama ni wakilin baruma ne komintiro ana bada kuɗi komai ya tafi alhamdulillah daidai bai kamata
to yanzu na ganka anan zaure gashi mata ko ce ta amso kuɗi tana zuwa kamar kana hudda wani abu shi kuma ne menene
eh dala 100 shake huddawa kahin a zo tunda aka dauki aka musu hoto aka dauki sunan su baruma ya ce to wannan aiki da muke jajircewa da ƴan kiyayen doka suke zuwa daga karci na suke sanarwa da wakilina na tare da ni fa da kisa ake ba su kudi in kowa Allah ya sa kudi suka huto zai ba mu dala 100 jama'a suka ce mu he sama da haka mai mu bada suka ce ban matsala baruma da yaje ne aka yi haka
shi kuwa baruma na unguwar garin mallam cewa yi tsari ne suka yi don komai ya tafi daidai
sunana Habibu Ibrahim baruman garin mallam ta da magara tsari ne daga mai lamba daya har zuwa karshen adadin da aka rubuta ana sa 20 ta zo ta huce kuma ta 20 ta zo ta huce eh ake ba mata da kansu
suna bada wasu su bada 100 wasu jika wasu hanci sun ce hal jika biyu suna ba barumai kamar nan bangaren ka ya abin yi
a mu mun san wannan abubuwa da aka yi dan taimakon masu karamin karhi hatta da wannan yan committee da suka yi aiki da kwarin aka ce wani guri ana bada jika biyu na ce musu a'a yanzu komi kowa 45 biyal kin shi ake bashi
mata da dama sun samu kudaden su sai dai suna kokawa da wasu kudade da ake cewa su bada
Rayya
to malama Rayya kin amshi wannan kudi
eh amma kuma da muka bada jikka sunana Ai eh na samu kudi
nawa aka baki
jikka 44 da biyan aka ba ni kuma ka ba su jikka in kika dauko akwai wani daga kwana yake je ki bai kame jikka
sunana Nana Maryam wannan kudi na corona alhamdulillah ta 45 biyan aka ba mu da aka zo aka ba mu kudi na ba dala 100 aka ce kudi ne shi ko ne ne mai gari ne ba mai gidan kudi wannan project ta kula da mu talakawa Allah mata albarka ashe ta saido mu abin da yake ba mu mamaki mu ko ina miji an ce in an baka kuɗi 45 ne za a baka kakkaba da kogi to nan da ka huto sai bari ma ci shiga ciki in ka shiga ciki sai ka ba su dala 100 can da farko da ma amsa hoto sai mun ba dala 100
amma mun abu mun gode kawai sai mu je mu sai shinkawa da hatsi da dawa
Allah sarki
wallahi
haka baki
45 ana bada dala 100 kin bada dala a bun bada balali ka mu mu ji ba an ce mu bada 100
kin bada baki
a bun bada ba dai waje kuma wasu matan basu gani a kasuba basu samu waɗannan kudade ba
assalamu alaikum
asana ya kin samu kudin ki na ganki da takarda a hannunki
basu ba ni ba sun hana ba hoto na ban
yo ya ake ba hoton ki bane
lokacin da aka yi banna nan lokacin da aka yi hoton sai suka basu ba da he ta zo da kanta
sai
na ganki a raba nan ya akai to mu dai ba mu samu bane
ya akai ba ki samu ba
yo mun zo mu an rubuta sunan mu kuma mun zo an ce ba sunan mu in an yi kira in naje na meka sai a ce ba ni ba
baki ba hoto
ban yi ba hoto to ko a tsarin shi wannan proje file sosio wadatar talaka dake da nauyin bada wannan tallafi akwai wannan bada wani abu da matan ke yi
kadar sai na Al Nasir ni wakilin proje mu na file sosio wadatar talaka hajiya wannan tsari na hidda dari ko jika biyu ba tsarin proje mu na ba babu hannun babu kafin mu cikin shi in ma kudin su din kun ba gaba gare mu na ba kuma kallon proje ya mahana wannan abu wannan tsakanin yan gari na da kwamitin su na karshe
Tamara Abari Muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masana na duba hanyoyin sauƙaƙa koyar da yara ilimin zamani da hakan ya hada da amfani da harshen gida. Da yawa dai akan aza alhakin rashin fahimtar karatu da wuri na amfanin kai tsaye da harshen Ingilishi ko Larabci ba tare da sanin fassara da harshen gida na ɗalibai ba. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Anda dai ana muhawara tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi na Najeriya game da matakai da hanyoyin magance matsaloli da ƙalubale da lamuran ilimin kasar ke fama da su a dukkanin matakai rashin kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa a makarantu da karancin malamai da suka kware a aikin malinta na daga cikin matsalolin to amma da Tanabiu Sani Abbas malami a kwalejin ilimi ta Sa'ar Tilimi a Kano ya ce koyar da darussa da harshen uwa zai taimaka wa dalibai su fahimci karatu sosai
duk kasashen da suka ci gaba dinnan ka dauko su ga gani zaka ci gaban su ka caukan ya dogara ga harshen uwa da suke amfani da shi yana daya daga cikin abin da yasa muka yi yunkuri sama da shekara 22 a nan Kano ta karkashin wani malamin mu Shehi malami Professor Mika'il mai gari kashin bila wanda ya fassara littafin mathematics da Hausa tun daga wannan lokacin zuwa yanzu magana da ake an fassara littafin kimanin takwas akwai physics akwai chemistry akwai mathematics akwai primary science 1 and 2 and 3 duk an fassara su da harshen Hausa kuma an kaiwa hukumar da take tantance littafin ta Najeriya a Abuja kuma sun yadda cewa sun fahali a zo a koyar
kazalika Dr. Nafi Abbas yayi karin haske kan dabarar koyarwa ta wannan siga
abinda muka dauko za a yi shine idan akwai manhaja minti 40 da za a koya ma yaro abinda muka kawo a tsarin mu shine a minti 40 din nan za a koya yaro minti 25 da harshen turanci daga minti 15 wannan littafin da muka fassara sai a dauko su a fassara musu shi a takaice wannan fassara ita za ta ba su tunani yadda za su gane abin da aka koya musu da turanci wannan abu na gwada shi na ga yayi domin ko na dauko dalibai yan secondary yan final year aji uku na karshe wa'ansu an koya musu zunzurutun wannan ilimin physics da mathematics da Hausa da turanci sannan sai muka dauko wasu sai muka koya musu rabi da turanci sai muka koya musu kuma rabi da Hausa sai muka zo muka yi musu jaraba abin sha'awa abin mamaki sai muka ga wa'anda muka koya musu da turanci rabi muka yi musu da Hausa rabi sun fi samun sakamako mai kyau
akan daina zuwa ne a daidai lokacin da manazarta ke cewa sakaci wajen zamanantar da sana'o'in gargajiya na al'ummar Hausawa na daga cikin dalilan kalubalen tattalin arziki da suke fuskanta a yanzu kamar yadda Dr. Bashir Ibrahim malami a kwalejin ilimi ta tarayya dake nan Kano ke fadi
yanzu mun saki sana'o'in mu na gargajiya waɗanda duka gidan Bahaushe akwai sana'a da gargajiya sai muka ci to dan me yasa da zamani yazo bi zamanantar da ita ba dukanci da ake a kofar Rumbai yanzu kofar Rumbai da suka zamanantar da sana'ar tasu yanzu kofar Rumbai suna takalmin da duk duniya zaka iya sayar da shi dan me yasa mai sasaka turmi ba zai yi furniture ko kujera irin ta taki ko ta Dubai ko ba zai gado irin na taki ko na Dubai ba ai basira tana nan hikima tana nan dan me yasa ba zai juyo wannan basirar ya zamanantar da ita ba dan me yasa wanzami ba zai bude babin salon ba inda maimakon a bashi naira 100 a bashi 500 a kai kwaya ɗaya da ya aski dan me yasa ko kuma ungozo mu ba za ta je ta koyi midwifery ba ta samu wani wata hikima ta zamani ta dinga karba haihuwa a gidajen mutane maimakon ta ce da tsohon yayi za ta yi.
Sai dai Dr. Bashir ya ce tilas ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda tsakanin masu ruwa da tsaki kafin magance wannan ƙalubale. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da hankali yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, mun zanta da mataimakiyar daraktan sashen sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce ta yi mana bayani yadda suke aiki domin samar da dokokin da za su taimaka wa Najeriya a yunkurinta na rage iskar carbon a cikin muhalli. Har wa yau muna tare da Hajiya Halima Bawa Buhari wacce za ta tsora da bayanai a game da alamomin da ke nuni da samun sauyin yanayi kuma irin matakan da ya kamata al'umma ta dauka wajen bada gudunmawar ayi sauraron lafiya.
Hajiya, wajen sauyin yanayi yana da wasu alamomi ne da ake gane shi da yanzu?
Zamu ga yanayi ya ƙara zafi, zafi da yake da ɗan ƙarin tsanani. Mu dai mun sani yanzu muna cikin lokacin zafi ne, amma wanda suka ɗan daɗe a shekaru sun san irin zafin da muke samu a cikin waɗannan shekarun da suka wuce, kamar shekaru biyar goma haka ba inda muke da su, ba inda zafin yake kamar shekara 20 na baya ba. Kuma zamu ga lokacin da watannin da ya kamata a yi ruwa, sai mu ga wani ba a ruwan lokacin, sai wani tande ba a ruwan da shi ake ruwa yanzu. Wannan November da ya wuce na 2020 da su October, mun sani dai a arewacin Najeriya akan yi iska ne da sanyi sosai, abinda ake ce mahamatan ko, amma sai ni dai inda na gani ba wani iska can sosai, ba sanyin kuma bai tsanani inda yake yi da ba. Za a ga kuma wani lokaci da ya kamata za a yi ruwa ba a yi ruwan ba, lokacin da ya kamata ruwan ya dauke ana ruwa din, kuma inda ake kankara ko suno kaman kasashen waje inda dama babu suno, sai aga ana suno din wannan kankaran na faduwa. To duka wayannan alamun canjin yanayi ko climate change ne. A nan Najeriya kuma abinda ke nuna mana da gaske wannan canjin yanayin na faruwa, abinda ake ce ma desertification arewacin Najeriya, za mu ga ya karu. Da inda muka sani akwai hamada ne ko,
wato hamada ko,
inda akwai yashi da busasshen wuri haka can ta wurin su Maiduguri, amma sai muga kuma abin na gangarowa zuwa tsakiyar Najeriya. To wannan desertification din yana ta karuwa, sannan kuma muna ganin karin ruwa, in aka yi ruwa mai tsanani sai ya cika ko ina ya bata abubuwa, ya dauke gonakin mu, ya dauke mana gidaje, ana ce mu ambaliya ko, sai muga abin yana karuwa. Inda da ba a ruwa mai tsanani kuma bai tattarewa, yana tara mana gonaki kuma da gidaje da mutane, sai muga suna yi yanzu kaman da aka yi kwanaki a wasu arewacin Najeriya. Da ba a gani irin wa'annan suna faruwa.
Shi kuwa ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya yi tsokaci ne a game da yadda sauyin yanayi yake haifarwa al'umma talauci.
Hanyoyi da 'yan Najeriya suke samun abinda ake kira talauci na wajen samun makamashi, wato akwai matsaloli da suka shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kuɗin, na cewar shi makamashin nan da muke so a yi amfani da shi yana da tsada, kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a. So wannan ne yasa musamman yanda ya nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki, kuma ya alakanta yanda ake sare bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na Najeriya, ana alakanta rashin samun ingantaccen makamashi da kwararowar hamada, domin babu yanda zaka yi, dole sai ka nemi makamashi wanda ya kuma fi sauki da za a samu shi ne a sare bishiya a yi amfani da ita domin a dafa abinci ko kuma a sarrafa wasu abubuwa da shi wannan itace, a samu mafita. Mun samu horo na musamman na cewar ga yanda za a samar da ita kanta wutar lantarkin, ga kuma yanda za a samar da makamashi ta hasken rana. To wannan ya ba mu kwarin gwiwa domin cewar mun san muna da sauran muna fatan cewar nan gaba ba da dadewa ba za a samu mafita akan wayannan matsalolin da suke damun talaka da kuma ita kasar baki da domin shi wannan abu ba mamaki talaka kada yake shafa ba domin shi illa ta misali dumamar yanayi idan ta zo duk kudin ka kai ma sai ta shafe ka domin akwai illoli da suke tattare da haka din kan samu canji na yanayin samar da abinci a ƙasa akan samu yanayi na rashin ayyuka yi musamman idan ka duba kika duba gurare kamar su Borno da Yobe da Adamawa takwararawar hamadar ta jawo cewar yara suna zama ba su da abin yi wannan yana da matukar illa ga harkar tsaro da kuma samar da rayuwa da cikin inganci
mai sauraro lokaci ya cin mana amma idan aka kasance da mu a makon gobe za a ji yadda al'umma za su iya taimakawa wajen kare muhalli wanda a cewar masana bai kasance haƙƙin da ya rataya a wuyar gwamnati kaɗai ba yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Bawa Buhari da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu ku cewa awulin afiya
Yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gwamnatin Amurka na neman bayanan da za su kai ga sanin inda Jihad Sarwan Mustafa yake kuma a kama shi. Wanda aka yi imanin cewa dan Amurka ne mai mukami mafi girma da ke fada a karkashin wata kungiyar ta'addanci a kasashen waje. A garin San Diego da ke jihar California ya girma. Shekaru da yawa Mustafa yayi aiki da kungiyar ƴan ta'addan Al-Shabab wacce ta haddasa kunci da mutuwar bayan Allah ƴan Somalia da ƴan wasu sassan yankin na gabashin Afirka. Kungiyar Al-Shabab ta kuma auna Amurkawa da maradan Amurka. Shekaru goma da suka wuce Mustafa ya rike mukamin shugabanci a Al-Shabab ciki har da bangaren ababen fashewar kungiyar inda yayi amfani da ababen fashewa na zamani a matsayin makaman ayyukan ta'addanci a shekarar 2009 Amurka ta tuhumi Mustafa da laifukan da ke da alaka da ta'addanci a shekarar 2011 hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta sanya Mustafa a jerin sunayen ƴan ta'addan da take nema ruwa a jallo haka kuma a shekarar 2013 shirin bada lamunin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bada tayin tukuicin har dala miliyan 5 ga duk wanda ke da bayanan da za su kai ga kama shi a wani taron manema labarai a watan Disamban shekarar 2019 babban lauyan kudancin jihar California Robert Brewer da jami'in hukumar FBI na musamman da ke San Diego Scott Brunner sun sanar da maye gurbin tuhume-tuhumen da aka yi wa Mustafa a baya inda suka gabatar da laifukan da ya aikata har zuwa watan Fabrairu na shekarar 2017 ga jami'in na FBI Scott Brunner
We believe Mustafa has played and will continue to play an active role in terrorist acts by Al-Shabaab and he must be stopped The FBI and our partners will not stop to work to prevent terrorist acts, including those by this indicted terrorist. We're asking for your assistance. We must continue to disrupt Al-Shabaab and their violent attacks.
Yace, mun yi imanin cewa Mustafa ya aikata yana kuma ci gaba da taka rawa a ayyukan ta'addanci a kungiyar Al-Shabaab, kuma dole ne a taka masa barki. Hukumar FBI da abokan hulɗar mu ba za mu fasa aikin dakile ƴan ta'adda ba ciki har da tuhumar ƴan ta'adda muna neman taimakon ku dole ne mu ci gaba da wargaza al-shabab da munanan hare-haren kungiyar ana kyautata zata Mustafa na zama a Somalia har yanzu bature ne kwayar idansa ruwan shudi ce yana da tabo a hannunsa na dama yana magana da larabci da harshen Somalia da kuma turanci ta yi wuya kai ziyara Yemen, Habasha, Kenya da wasu kasashen Afirka. Duk mai bayani game da Jihad Sarwan Mustafa ya kira lambar wayar 1-800-225-2324 ko ya kwarmata bayani a shafin yanar gizo na tips.fbi.gov ana kuma iya zuwa ofishin jakadanci mafi kusa don bada bayani. Duk bayanin da aka bayar zai kasance na sirri. Wannan ce sanarwa daga ofishin gwamnatin Amurka.
Madalla masu sauraron mu, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.